Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a barka da asuba da fatan an waye gari ranar Asabar 9 ga watan Disamba shekara ta 2017 lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. An yi wa fadar White House cikakken bayani kan yiwuwar samun matsalar tsaro a sanadiyar amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin kasar Isra'ila a hukumance da kuma yin sanarwar mayar da ofishin dakarancin Amurka zuwa can. Daraktan cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Amurka mai barin gado Nicholas Rasmussen ya ce yayin da har yanzu jami'an leƙen asiri ba su bayar da shawara kan cewa ko wannan mataki da Amurka ta ɗauka zai taimaka wajen cimma burin ƙasar ba, an sanar da shugaban ƙasa Donald Trump kan sakamakon da ka iya biyo baya. Zanga-zanga dai ta ɓarke a wasu sassan ƙasashen Larabawa da na Musulmi, kama daga Iraq zuwa Jordan zuwa Lebanon zuwa Pakistan da Malaysia da kuma Indonesia, biyo bayan sanarwar da shugaba Trump ya yi ranar Laraba. Haka kuma rikici ya barke a Isra'ila da yammacin kogin Jordan da kuma zirin Gaza, inda Falastina suka ayyana ranar Juma'a a matsayin ranar bayyana fushi. A jiya Juma'a hankali ya kwanta a London da Brussels bayan da Burtaniya ta amince da wata yarjejeniya kan sharuɗan fice wata daga ƙungiyar Tarayyar Turai, wanda hakan ya zamanto sharar fagen tattaunawar da za a yi ta gaba kan al'amura mafiya wuya akan dangantakar cinikayya da ƙasashen ƙungiyar Tarayyar Turan. Da take marhabin da wannan cimma jituwa da aka yi jiya Juma'a, wacce tana da kare 'yancin sauran 'yan ƙasashen Turai da ke Burtaniya da kuma 'yan Burtaniya da ke ƙasashen Turai, wacce kuma tana da tabbatar da tsaro kan iyakar Ireland ta Arewa da kuma Jamhuriyar Ireland. Firaministan Burtaniya Theresa May ta ce kowane ɓangare ya haƙura da abin da ya samu. Kafin a sanar da yarjejeniyar, sai da mai ta amince cewa kotun ƙungiyar Tarayyar Turai za ta mutunta 'yancin 'yan ƙasashen Turan da ke zaune a Burtaniya zuwa ƙalla shekaru 8 bayan da Burtaniya ta kammala ficewa a hukumance daga ƙungiyar Tarayyar Turan, wanda haka aka shirya zuwa shekara mai zuwa. Haka kuma mai ta amince da biyan kuɗin ficewa mai yawa da ya kai kusan dala biliyan 47 zuwa dala biliyan 53. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da kakkausan harshe kan harin ranar Alhamis da aka kai wa ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda aƙalla ma'aikatan wanzar da zaman lafiya 'yan ƙasar Tanzaniya 15 da sojojin Congo 5 suka mutu. Da yammacin jiya Juma'a ne mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka gudanar da wani taro a Asirce domin tattauna batun harin, bayan da suka yi shiru na wani ɗan lokaci domin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu. Baya ga mutanen da suka mutu, sama da mutane 50 sun raunata a harin da aka kai a arewacin yankin Kivu, inda ƙungiyar 'yan tawayen Uganda da aka fi sani da ADF ke a yankin. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa wa muryar Amurka cewa ana zargin cewa ƙungiyar ADF na da hannu a harin na ranar Alhamis. A wata sanarwa da aka fitar jiya Juma'a, kwamitin ya bayyana jimaminsa da kuma ta'aziyya ga iyalan mutanen da suka mutu a harin da kuma gwamnatin Tanzaniya da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, sai kuma shirin wanzar da zaman lafiya a Congo da aka fi sani da MONUSCO. China ta gargaɗi 'yan ƙasarta da ke zaune a Pakistan da su bi a hankali, tana mai cewa ta samu wasu bayanan sirri da ke nuna cewa ana shirin kaiwa wani harin ta'addanci a Pakistan. Ofishin jakadancin China da ke a birnin Islamabad ya kafe wani gargaɗin da ba a saba gani ba a shafinsa na yanar gizo, yayin da Beijing ta saka hannun jari na sama da dala biliyan 60 a Pakistan. A cewar sanarwar da ofishin jakadancin na China ya fitar, na cewa an fahimci cewa ƴan ta'adda na shirin kai har-hare kan kamfanonin China da jami'ansu a Pakistan. Sai dai sanarwa bata bayar da wani cikakken bayani kan irin barazanar da ƴan ta'addar ba, amma ta yi kira ga dukkan ƴan asalin China da su inganta sha'anin tsaronsu, wato su tsagaita tafiye-tafiye da kuma gujewa duk inda taron mutane suke. Sanarwar ta nemi ƴan ƙasar da su bayi wa jami'an tsaro na ƴan sanda da sojojin Pakistan haɗin kai, su kuma sanar da ofishin jakadancin idan suna buƙatar agajin gaggawa. Ya zuwa yanzu dai jami'an tsaron Pakistan ba su yi wani bayani kan wannan gargaɗi da wato da China ta yi ba. Jami'ai dai sun yi ƙyasin cewa akwai ƴan ƙasar China kusan 20,000 da yanzu haka ke zaune a Pakistan, inda China kamfanonta ke gudanar da wasu ayyuka har kusan 300 a ƙasar.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
Barkin da yake tsakanin dan adam yan gano, tsakanin dan adam yan gani, tsakanin dan adam yan tsakanin dan adam
Sakane na dan da kudi, 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 sakane da hudda sai saboda kudi tsakanin dan adam magani
to jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiyar ta asabar da fatan an waye gari lafiya Usmanu ina fata an tashi lafiya
lafiya lau alaji iro
Allah ka mana kudi masu albarka
mun yawa masu albarka
masu albarka eh in ba su da albarka kuwa
su zaman su
su zaman su Allah ya nisanta mu da su yawa
in ga masu albarka kana ta kidaya ina alhaji Ibrahim guda nawa ne nan kace ba san yawan sa ba wallahi to Allah sabu dace
amin zuma amin marigayi Alhaji Audu wazirin dan dona da wannan waka ta
to shi kuma sai ya ce Allah ba mu kudi ga mu araye to shi kuma Allah ya bashi dan bin rahama
amin summa amin amin summa amin haka
yawa
ga dimin gaisuwar filar bare huce nan zuwa ga Alhaji Balagiwa Getso babban distributor na kamfanin cementin Dangote tare da Alhaji Ahmad Wasai director mulki na karamar hukumar Gabasawa jihar Kano sai kuma Alhaji Umar Mudi zawa min jibar da fatan kuna nan lafiya sakon fatan alheri zuwa ga Usman Umar Liman tare da amaryarsa Hannatu Yakubu Inuwa wadda ake daura auren su yau a sabar din nan da misalin karfe 11 na safiya gidan Mallam Yakubu Inuwa dake bayan gidan Alhaji Baballa Usman Ungwargon Laga Abocin Yakubu Allah ubangiji ya sanya alheri ga dan bangaisuwa zuwa ga Suleiman Muhammad sai Bello Lipidi Jama'ari tare da mai sauraron mu Fatima Hazara Umar tare da Aminu Wuro Bukar Jada sai Abubakar Kalajanga Jalingo jihar Taraba sai kuma gaisuwar Shamon Ahmad tare da Hajiya Amina Hamza Bibs sai Ado Abubakar wakili ko Arda Abubakar wakili zance sai Tairo Hashimu Taraba tare da injiniya Abubakar Hali sai Ami wato kaga bin sake fadar suna da tuntube haka Bashir Ahmad Aliyu a birnin Kudu sai Ahmad Adam Muhammad Gitte a kasar Chad sai Nura Bello Daraja Kasir Gusau tare da mai sauraron mu Abdullahi Suleiman sai Umar Adamu Girbo tare da Ibrahim Baba Ali sai kuma gaisuwar Musa Hadirin Asuba da magaram a can jihar ne kadwarance jamhuriyar Nijar ne
jihar abu ne da jaja
da jaja kwarai kuwa kamar ka sani sai kuma gaisuwar mai sauraron mu Nura Haruna mai karfe dukkan ku da fatan kuna nan lafiya kalau
to amin amin to zan fara sakon gaisuwar fatan alherin ne zuwa ga Malam Balaraba Dutse da ke koyarwa a kwalejin kunce jami'ar Dutse ta gwamnatin tarayya sannan bayan wannan zan shiga shafin mu ne na sadi zumunci da ke shafin Facebook amma dandali ko majalisa bar ya huce ta can inda zan fara da sakon gaisuwar Nura Muhammad Inuwa sai Nafi Muhammad Danjaji da M Nasir Yahaya sai Maryam Yusha'u da kuma Mardi Adam Sambo sai Habiba Umar da kuma Abdullahi Suleiman da Aminu Usman sai da sufatan alheri na bari huce zuwa ga Abdulwahab Baba wa Chelsea da kuma Idris Abubakar Idris sai Yoko Yaku Nyam da kuma babana Muhammad Gwamariya sai gaisuwar fatan alheri na bari huce zuwa ga Abdul Hamidu Sanusi a jamhuriyar Niger ne wannan sai kuma gaisuwar fatan alheri na wani shi ma a Niger din Isofo Sole Isofo kasan da yake inda suke rubuta
haka
sai kuma Muhammad Nasir Awal da Abdul Karim Sa'idu Rogo sai gaisuwar fatan alheri na bari huce zuwa ga Adamu Maimato da kuma Hussein Zakar sai Edith G Abdullahi bayan gaisuwar fatan alheri na bari huce sai kuma sai zuwa ga Musa Umar Ya'u da kuma a ƙarshe Usman Umar Yunus Awuna da Hamisu Idris Adam da kuma Augustine Tasso and Moses sai sa kashin Ibrahim Sardauna daga ƙarshe zarfe da gaisuwar fata alheri na bari ya huce zuwa ga Hajja Hafsat Muhammad Baba a jihar Kaduna shugaban wata kungiya ne ta mata da yara sai mu ce muna miƙo sakon gaisuwa nan daga nan cikin abar ya huce dan kama bari ta huce
haka yake
da fatan kuma sun ji
san ji haka yake
mai fulata abuna na mai zali
mai makira mai tsara uban shehu mai sandu mai ruwan babu mai loboda bari da didi mai turawa garba na amadu mai kargo garba uban gallo mai danga ke uban daje mai kadana mai jaja ya uban abba mai barbaji garba na umaru mai daram mai dattara uban shehu mai kwanya da tudun kaya yau ja za mu je ka shahar ka sai ga ga ya mu ga ka kai le mu na 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 yadi go Nigeria kuma na san shi Kaduna uban shehu adaman da ke falman tare Kaduna yayi kantuma garba na Umaru yanzu Allah ya yi mata arzuki gashi yana sarki a zamanin soja da ku sun zo muna da furimiya
sai ga garaya
mu baka na hakimi mai kautar dukuna
sai ga garaya mu baka
ya bani doki gari gara hawa yandon tani ko ya sanna ta zo sarki ya hauto ki ni ma ya hau mun dan tsaya sarki ya huce gaba mu koma be tsaya bai sarki sai dan mura asama abu uban abba abu na umaru abu uban halima abu uban hausatu garba uban dija abu uban asama abu na umaru abu na amadu yobani na fada bani mai waka abu sarki aka na Allah ya ji idan wata azumi ya kwantara sai a aiko sarki na kira sai ko in ji kara ya gulan garba in naje akwai na mazauki na daban kuma mazauki yara na daban a mazauki na an yi shirye-shirye rugatu mai nama jina Ahmadu garuwan sha inji uban gallo gafura mai nono inji uban daji yo garuwa zani garba ya aji yo ga ga sai shanna ma ya ajiye ya ajiye ya aji a waje daya mu tashi cinna mu bada
Allah ya ji kansu baki daya. Akwai labarin da kace zaka ba mu na Liman.
Eh wato Baba Yakubu ne ban ka san shi ma akwai irin wannan labarin
haka.
Eh Liman ne mahaifiyar Liman Taras. Shikenan aka zo aka dinga kawo irin gaisuwa ai gaishe shi ai mai taziya da sauransu. To akwai babban mai kudin garin. Sai yace to ya kamata da yaje ba Liman gaisuwa. Ana ganin cewa ai kaga bai kamata batun da dai limamin gari da daraja haka
kware da gaske
yawa to aka je gaisuwa da yazo ya gama gaisuwa zai tashi ya tafi dan irin karkacewa ne zaro kudi
a cikin
aljihu bari mu dan abin nan sai ya fara irga kudi shi ne ma a tunanin sa ai sadaka ne da za a bar ai kaje dai kila ya aka irga 1 2 zuwa 5 10 a miko irga ake ta irga gaba daya ba an kusa karar da bandar din irga ake shi irga
yana ta kirgawa
a kallo tilima yana ga kaman shi za a ba da ya ga fa kida ta wuce rabin bandar yace to ina gaba ta wuce wannan he mai da hani ai da aka gama aka yago su sun kadan ya rage a bandar din su cika kawai aka jaro mafi yawa sai aka ce masa to liman gashi a aya hakuri da wannan ka san to waka da fara sa ta kudi ka san da da kudi ne mai sai haba alhaji ban ga da ai hakuri da wannan ba ai ko kai ka kashe ai na ai aka take na wannan kuma ai ba mu zama sallama ne ga da hakuri da wannan shi ne wannan waka tsakanin dan adam da kudi
da kudi eh da shi yar ya fudda rai
ya fudda rai
yake kaga abin da yawa ana ta kirgawa ya dauka za dan zaro 1 2 ba shi
alhaji me ya bada hakuri ai ko kai ka kashe ai na iyaka take na ya ga da ni sai shi ne shi da dinarin da nake yi to ka tana mu ga ya baka shi kuwa
akwai wani labari da wani ne na ga ya sa a Facebook sunan sa Nura Haruna mai karfi shi ya sa labarin na a Facebook har na dauki labarin ni ma na sa a shafi na wata ce wai Hajiya mai rume to na silili
to fa to me za ka duro
wallahi saboda tirar da ga wanda nake da ya wato kaga kana ji ko aka ce wai wata kotu ne ana sauraron ƙara jama'a sun cika makil sai alƙali ya buƙaci wata tsohuwa ta fito domin ba da shaidar wanda ya kawo ƙara an sace masa mota to da tsohuwan nan ta fito sai lauyan wanda ya kawo ƙarin ya fito domin ya yi masa tsohuwa tambayoyi sai fara tambayar da ya ce baba shin ko za ki iya gaya wa kotu sunanki tsohuwa ta ce ni sunana Hajiya Mero mai tonan silili sai lauya za ki tambayar ta ya ce to ko Hajiya Mero mai tonan silili kin san ni waye sai tsohuwa ta gyara tsayuwa sai ta ce eh mana na san ka ai tun kana karamin ka kai makaryaci ne ka iya hada waje ga ka da yaudara da kuma rashin iya magana ga gulma da kuma shaye-shaye da neman mata lauya jikinsa ya yi sanyi a cikin alamun cewa ya ji kunya sai ya je kusa da abokin aikinsa wato ɗaya lauyan sai ya ce ma tsohuwar babu wannan fakokin san shi sai tsohuwa ta gyara ma yafin da ke rataye a kafaɗin ta ce to ai gara kai ma akan wannan
kai mai laifin shi dallan
ya ce sai tsohuwa ta cigaba ta ce gara kai ma akan wannan domin wannan kam ai asalin cikakken da kiki ne gashi da shegen son jin gulma ga kuma munafunci ta ce kai bari ka ji yanzu haka yana cin amanar matarsa da wasu matan banza guda uku kuma ɗaya daga cikinsu ma matar ka ce lantana
matar yi lauya ya ja maka shi ma a gyan ayyayyayyayya
yawa tana rufe bakinta sai alkali wannan tunda aka fara kira dai alkali bai ce uban ba yana kallo ne yana jira tukunna alkali yana ji sai kira abun nan sai kira waɗannan lauyoyin guda biyu ya ce kai ku zo nan sai zo kusa da shi tukunna ya ce ku matso kusa da ni suka matso kusa da su sai saukar da murya ya ce kun san Allah ya ce kun san Allah ya ce duk shegen da ya kuskure ta mai wannan tsohon ko ta san ni
yana daure shi
to tabbas ya shiga uku sai na sa an kwace masa lasisin da na aiki
alkali ba gaskiya ne to shirin naka ciki da gaskiya ko kai bai kamata ta huda shi ba oi Allah ne gaskiya Allah
eh wallahi Allah ka da
wani ba kun fara an wani sai kafin kuma a zo a ce shi ba alkali wai abin nan ne ai kai ya sa
kada wani kuskure ya ce ko ta zanni
oi Allah kai wai ta wancan satin ne na ku dan tuno na fara lokacin kamar na fara dan tsinkama wani labari shi yanzu ne ya fado min a na wata wadda nace ta maganin kawunta mai mata masifa
kullum haka
ai kullun ya sa ta gaba bala'i kala-kala fada kayyai komai ta yi sai ya sa ido ka san ɗan mata kuma ba sa san haka
haka
yace ce a wannan ai tunda wannan zamanin wa ya fito ka san tunda ana ta magana kallon wayan mutane mata da miji ya zama tashin hankali waye waye to sai tace to shikenan ina san magani shi aljirai kawai ta je ta sace wayan shi yana bacci sai ta tara da lambobi biyu kawai sai ta canza sunaye ta sa sunan na mace ta sa wance me kaza sai ta fadi sunan batsa in kiyar sunan kenan eh sai ta sake fadan dai sai ta saka sai ta sai lambobin guda biyu tace kaga sauran matar shi ta mun fada to wai shine ai kawai ita tana can kwance sai ne ta ji ana ta damba kawai wai wace ce dan tai ka san tana yana can daki ashe ita tana nan dakin ta kawai sai ta kira lambar shine matar ta daga ta ga wance me kaza sai ga batsa har ya shahara haka tana ajiyewa ta dan hakuri shine sai ta sake dannawa ta tsaye wani sunan ya kara fitowa ta kira da ɗaya lambar ke ta sake ganin wani sunan wata macen kuma da ba zahiri ai kawai ai a takaita ita ta zo ta raba fada sai da aka gama fadan wai shine kawun yake ka ji mun mata fa ni ban san hawa ba ban san soka ba shine ta rada kawun da kare na mun masifa irin ɗaya daga cikin ni ma rama wanda nake kenan kaga ta kanta kiyama lele yace amma ni kawun Allah ya yi ya ku yan kana
wannan ta zama haji baba mai
ita wannan
mai munafunci
wannan ba da sunan zili bace ita wannan mai munafunci wannan galgali ne ga yace wallahi in gudu je ganda yace
kafin ni to yi wallahi duk wanda ya tambaye da yace da zan ni to wallahi ya shiga uku ma sauraro zamu da aya lokaci ya kawo jiki sai mako ne gobe da Allah ubangiji ya nuna mana
madadin Usman Ahmad Kabara
Ibrahim Alfahmed ke cewar sai mun ganku a mako mai zuwa
eh kar fa ka tona kai ma kar ka tambaye ko an san mu
kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
naga wadansu suna kinkin uwa wadansu suna san kin uwa